Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce ta bankado wata muguwar sata har ta sama da naira miliyan 5,000 da miliyan 700 da aka tafka a ma'aikatar kula da harkokin tsaffin ma'aikatan da suka yi ritaya a jihar wato Fansho. Ko da yake dai ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Niger bata ayyana sunayen waɗanda ake tuhuma da sace waɗannan makudan kuɗaɗe ba. Amma babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin fanshon na jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce akwai wasu mutane su 15 da ake harara ko kuma ake tuhuma da wawure waɗannan kuɗaɗe, kuma gwamnatin jihar za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kwato waɗannan kuɗaɗe na tsofaffin ma'aikatan da suka bauta wa ƙasa kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
To gwamnati gaskiya ta tashi tsaye. Biliyan 5.7
akwai wanda aka yi tuhuma koko
ana kiran su yanzu a kira su kasan komai ake dole ne a kira mutum a nuna mashi, amma in yace ba zai yi ba kaga akwai da za ka shi. To amma gwamnati gaskiya ta tashi tsaye, gwamnati ma ya tashi tsaye cewa dole waɗanda suka yi wannan ai dole a kawo kudin mutane. To amma dole jama'a su sani ai ko ba gaskiya ba, dole jama'a su sani ko gwamnati ci gaba ne in ba ni ne ci abu ba haka kawai za ka san ba zan dubo wanda ya ci ba.
A halin da ake ciki dai tsofaffin ma'aikatan sun ce suna cike da fatar ganin gwamnatin jihar Niger za ta yi da gaske akan wannan al'amari domin kwato ma tsofaffin ma'aikatan haƙoƙinsu. Musa Madaki Kusharki na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan.
Da addu'an Allah Ubangiji ya bada sa'a a ya gano irin inda wa'annan kuɗaɗe suka fada wajen biliyan 5 da wajen miliyan 700, ai ba ƙananan kuɗi ba ne wanda muke ganin. Yanzu kamar ni ina kawo misali da kaina, ina da shekaru wajen kuɗi kenan wanda yake har yanzu haƙƙina bai shiga hannuna ba yadda ya kamata. In yunƙurin nan da gwamnati ya zama gaskiya aka bi dukkan in a ga an kwato waɗannan makudan kuɗaɗe. Hakika in Allah ya yarda duk wani mai an san fensho wani mai ritaya a nan Niger, in Allah ya yarda zai tabbatar da cewa gwamnati ta tashi tsaye wajen yaƙar rashawa da cin hanci. Allah kuma ya taimake ta.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta amince da tsarin sabon fensho, al'amarin da ke buƙatar ƙara wayar da kan ma'aikatan domin su fahimce shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.